بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافير لهدي شابير غوتن المحرم هجر من زمان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكرا دبو آيات الذي حدود أربعين دقاء daidai da 15 ga watan Satumba shekarar miladiya 2019. Wannan shine majalisi na 68 cikin jerin giyar kasuwan karatun littafin Alfiyatul Hadith da Imam Zainuddin Al-Iraqi rahmatullahi alayhi. Zamu tashi inda malam yake cewa khafiyul irsali wal mazid fil isnad. Khafiyul irsali wal mazid fil isnad yace wa adamus sama'i wal liqa'i yabdu bihi al irsalu bil khafa'i kadha ziyadatu ismi rawin fi sanad in kana hazfuhu bi an fihi warad wa in bi tahdithin ata fahkum lahu ma ihtimali kaunihi qad hamala وإن بتحديث أتى فحكم له مع احتمال كونه قد حمله عن كل إلا عن كل إلا حيث ما زيد وقع وهما وفي ذيل الخطيب قد جمع. المزيد في المتصل الإسناد الإصال الخفي wasu nau'o'i ne guda biyu na ulumul hadith waɗanda suke da kama da juna, don haka malam ya gwama su anan kamar yadda shi ma Ibnu Salahi a cikin muqaddimarsa ya kawo su haka a jere. Sai shi Ibnu Salahi ya fara kawo al-mazidu fi muttasil al-isnad, wanda shine wato nau'i na 37 min anwa'i ulumul hadith a cikin muqaddimat Ibnu Salah. Sannan ya kawo al-irsalul khafi, nau'o'i ne guda biyu masu girman fa'ida wanda suke da kuma zurfin wato matsala, wato bincike ne mai zurfi a cikin su. Don haka ko a da can da kuma daga baya, to jigajigan malamai ne suke yin magana a kansu. Kar ka ji an ce mursal, ka fara tunanin abin da aka sani na mursal, wal mursalu minhu sahabiyyu saqat, ko makamancin abu ire-iren waɗannan, cewa gabar da ke tsakanin wato Annabi sallallahu alaihi wasallama da tabi'i anan ne aka samu ta taburza. A wannan lafazin irsali an yi amfani ne da yaren malaman da waɗanda suke iya kiran duk wata matsala da ta samu a wata gabar isnadi, to suna iya kiranta da suna irsali. Irin abin da za a ce misali inqita'i ko i'dali ko makamantansu, duk sukan kira shi tajawuzan, su ce masa irsali. Sannan kuma al-mazid shi fi mutasalil isnad shine isnadin da zahirin sa ittisali, shi kuma a samu wata riwaya wata rana an saka wani mutum tsakankani, to sai zama za a yi bincike a ga shin wancan gajeran shin akwai gidi ne, ko kuwa mutumin da yayi wannan riwayar ya ji ne daga guda biyu, ya ji daga wane daga wane, kutana kuma ya ji kai tsaye daga wanan nan na sama, kamar Malik An-Nafi al-Ibn Umar. Wannan isnadi ne muttasil, to randa kaga Malik An-Zuhri An-Nafi al-Ibn Umar saqa Zuhri tsakankanin nan ya zama mazidun fi muttasilil isnad. To me yasa haka ta faru? Shin Maliku ya ji ne daga Zuhri daga Nafi'u, sai kuma ya sake ji kai tsaye daga Nafi'u? Hakan yana yiwuwa kamar ga Maliku duka ya samu haka gare shi, to ga wasu kuma ba mai yiwuwa ba ne. Da haka dole sai an san tarihin shin wannan ɗalibin ya gamu da malaminsa ne, kuma ya sake gamuwa da malamin malaminsa,
sai ya ji hadisin kai tsaye daga malamin malamin kamar yadda shi kuma daga malamin sai ya zo kuma yana riwayar su duka biyu ana iya kuma gano cewa a wancan na farkon dama akwai inqida'i wanda ya zo daga jiran da mutum daya din to dama akwai inqida'i ne tsakankani yanzu ne ya kawo shi da cikakken isnadi da aka bincike ne mai zurfi zai dauki lokaci kuma yana buƙatar wato sanin sirrorin isnadi da tarihin masu riwaya da wane ne bai gamu da wane ba da waye kuma ya gamu da waye dan haka a malam yake cewa wa adamus sama'i ko wa adamus sama'i wal liqa'i rashin ji a gurin wane wato aka samu mai riwaya bai ji daga wane ba kai tsaye mutlakan bai ji daga gare shi ba kuma koda sun gamu sun yi zamani amma bai ji daga gare shi ba wato adamus sama ma'al liqa ko ma'al mu'asara sun yi zamani da juna amma bai ji daga gare shi ba wal liqa an samu gamuwa din wannan yabdu bihi wanda zai bayyana a cikin isnadi yabdu bihi al-irsalu zul khafai da haka ake gane al-mursalu al-khafi a ce sun gamu sun yi zamani amma babu sama tsakankanin su to idan yazo yace daga wannan mutumin irin wannan shine ke fara bada alamar ashishini ko dai akwai irsalul khafi malami ne sun yi zamani da dalibin sun ga juna yuwar su hadu abu ne tabbatacce a tarihance amma kuma a aikace ba su yi alakar malanta da dalibta ba kuma gani ba su yi alakar malanta da dalibta ba al-misali a ce mutum ne a 1992 ya kai shekara 18 a rayuwarsa kuma ya fara neman ilimi Abubakar gumi kuma yana rayuwa wannan lokacin kuma ya rayu a Kaduna amma ba su gamu da Abubakar gumi bai taɓa zuwa makarantar shi to daga baya idan ya zo ya ce daga Abubakar gumi za a fara tunanin to waye gaya mishi daga Abubakar gumi kaga idan mutumin da bai da zurfin bincike ya ga wannan isnadin eh wane ya fara karatu lokacin kaza ko mutumin gari Kaduna ne kuma Abubakar kuma na raye a lokacin zai dauka a ba wani matsala saboda possibility su gamu abu ne mai yuwa kuma gani ba za ka fara tunanin to ko dai ba su gamu ba dan haka ake kokarin a tantance waye ya gamu da waye waye ya gamu da waye to da yaya ake gane malami ko dalibi ba su gamu da wani ba na farko ko dai shi da kanshi ya bada labari ar-rawi bi nafsihi yukhbir bi annani ma laqitu fulan ana samun haka shi da kanshi kamar yadda misali Abu Ubaida ibnu Abdullah ibnu Mas'ud aka tambaye shi hal tadhkuru min abika shay'an dan gida Abdullah dan Mas'ud ne amma Abdullah dan Mas'ud bai karantar da shi ba saboda shi bai taso a garin da baban nashi yake rayuwa ba shine Kufa ya dawo kasar Hijazi ya zauna sai ya ce la ce sam ni ban zan iya tuna komai da na sani daga babana ba haka Ibnu Abi Hatim ya fitar a cikin kitabul marasil dinsa haka kamar Umar Ibnu Abdullahi maula Gufra da ya tambayi aka tambaye shi wani malami mai suna Isa ibn Yunus dan gidan Abu Ishaq as-Sabi'i mai riwaya daga gare shi ya ce mishi asami ita min ibn abbasin ya ce kad adraktu zamanahu haka ya ce kad adraktu zamanahu shi ma yana cikin littafin marasil na ibn abi hatim duk ga cewa dai kad adraktu zamanahu ya nuna akwai al-liqa kenan amma babu sama tsakankanin su hanya ta farko kenan mai riwaya da kanshi ya bada labarin cewa ban gamu da wani ba hanya ta biyu ko kuma a samu wani malami mai leƙe-leƙe masani mai leƙe-leƙe a cikin isnadoji yayi jazmu yace fulanun lam yalka fulanan kai tsaye ya faɗi wannan maganar ana samun malamai wanda suke da irin wannan basirar da gogewa kamar Abu Zur'atar Razi daga cikin malaman da yana da wannan ƙwarewa yana da irin wannan tsinkayen a cikin al-mutaakhiruna kuma wanda ya shahara da wannan shine Abu al-Hajjaj Yusuf ibn al-Mizzi a cikin musamman Tuhfatul Ashraf kamar yadda malamai suke cewa wa kana ajaban fi zalika mizzi yana da ban mamaki game da wannan abin da yake zaka idan yazo kan musamman kan farkon tarjuma in yace fulanun ibnu fulan ibnu fulan am fulanin suka ji yace walam yalqahu wana mai riwaya yana riwaya daga wani dan wane suka ji yace walam yalqahu kamar yadda ya fara game da Umar ibnu Abdul Aziz an Uqbah ibn Amir lil Juhani suka ji yace walam yalqahu bai game da shi ba ya da hadisi kwaya ɗaya da ya rawaito daga Uqbah ibn Amir lil Juhani amma bai game da shi ba da kai irsali ne khafifin da sun yi zamani guda ya kamata a ce sun ga juna kamar yadda shi kuma Abu Zur'a yake cewa innal Hasan al-Basriya lam yalqa Aliyan kaga kuma ya rayu a Kufa tare da Aliyu Aliyu yana Kufa kafin rasuwarsa Hasan al-Basri kuma yana nan yana daga cikin kibarut tabi'i amma bai gane shi ba bai riwaya daga gare shi ba to irin waɗannan suna nan da yawa wanda za su nuna cewa akwai insali khafi rashin wato riwaya adamu sama adamu sama'i ma'alliqa ko mun gane adamu sama ma'alliqa ba an gamu da juna amma ba a koyi karatun juna ba kamar yadda muke kwatantawa a wannan zamanin misali akwai malamai da yawa na taba ku wani labari wani mutum ne ustazi ne shi bai taba jin ma'anan anan Kaduna yake rayuwa bai taba sanin Malam Jafar ba sai randa aka kashe shi a radio da ya fara jin labarin BBC cewa an kashe Malam Jafar a nan ya fara sanin shi kuma ustazi ne mai neman ilimi da sauransu shi da kanshi yake ga mun wannan ba wai labari ne mai zuwa da kanshi yake ga mun daga baya je karatu a Niger jami'ar Niger ce wallahi bai taba sanin shi ba sai a ranar farko da ya fara sanin shi kenan to kaga yana raye a matsayin dalibi wanda yake bin irin wannan tafarkin wani malami kuma yana raye kuma malamin nan ya shiga Kaduna a wannan zamanin na rayuwarsa ba ɗaya ba biyu ba amma ba su taba gamuwa ba ko mun gani amma inda haka nan ne kawai zai ce Malam Jafar ya ce in aka kalli shekarun rayuwarsa da Malam Jafar ba wanda zai fara tunanin wani abu mutane da dama bayar su Malam Albani na musanta fara irin wannan ai su wallahi sun gamu da shi ne a kawai kasuwanci wasu a university wasu a kaza ya sun so su zuwa rikatun shi duka ba su samu wannan dama ba to da in kaga ya faru da mutanen da kake rayuwa da su to sai ka kwatanta na baya ma duk haka mai yiwuwa ne wasu uzurori da wasu zuruf sukan hana wani ya ji karatun wani wanda a ɗabi'ance ya kamata ya ji karatunsa a irin rayuwar da suka yi da irin yadda zamanin rayuwarsu ya keta da juna ya kamata su ci karatun juna amma ba su ci ba to irin wannan shi ne sai a ce irsalul khafi to aiki ne a gun malamai su fara tunanin yaya aka yi wane ne tsakankaninsu yabdu bihil irsalu zil khafa'i da haka ake samun irsali khafi yana bayyana kamar a hadisin da ya zo akan bayani akan cewa idan mutum ya tashi da daddare ya tashi matarsa su yi ibada zai samu lada akwai riwaya ta Muhammad ibn al-Munkadir da ya ce ya ruwaito daga aka ya ce daga Abu Huraira amma kuma Abu Zur'a ya ce lam yalqa Muhammad ibn al-Munkadir bai gamu da Abu Huraira ba tare da cewa fa Muhammad ibn al-Munkadir yana da shekaru ya rayu kamar shekaru 73 a duniya ya rasu shekara ta 130 daidai da kaga in ka cire shekarun a baya zai zama kamar aibe shi ke kada shekara ta 60 da wani abu kenan Abu Huraira kuma shi ma ya rasu ne shekara ta 60 da wani abu da haka babu liqa tsakankaninsu sanda Abu Huraira ya rasu zai zama yana dan yaro ne kankani sai ya ce daga Abu Huraira to sai ya ce wannan irsali ne khafi musamman idan mutum ba a tuhuma shi tadlisi mu kiyaye idan an tuhuma mutum tadlisi to kaga abu ya bayyana cewa dama yana yin tadlisi ne to amma sai tadlisi sai in ya zama yana ruwaitowa daga mutumin da ya gamu da shi ya ji hadisi a gun shi amma wannan bizati bai ji ba ko mun gane wannan bizati wannan da ake da matsala akan shi bai ji ba kaza ziyadatu ismi rawin fi sanad haka kuma idan aka ƙara sunan wani mai riwaya a cikin isnadi in kana hazfuhu wanda in ya zama goge shi bi an fihi warad ya zo ne da an wato a kara shi da an wa kala shine isnadi kamar da muka kwatanta tun farko ya zama a zahirin shi wato mutasili sai kuma a zo a sake ganin sa ya zo da wani kari daban an kara wani mutum a wani tsakankani wanda yake nuni zuwa ga kamar wancan din mursali kama hadisin abu dharrin na salasatun yuhibbuhumullah wa salasatun yubghiduhumullah mutum uku Allah yana son su mutum uku kuma Allah yana kin su hadisi ne al-imamu at-tirmidhi ya fitar da shi da ibnu hibbana sun fitar da shi to a wannan riwaya abinda yazo shine daga abdul malik ibnu amr daga sufyan as-sauri daga mansur daga rabi'i ibnu hirashin to wannan sai shukuba ya sake ruwaito shi cewa daga mansur daga yace sami'tu rabi'i yuhaddithu an zaid ibn zaiban da kuma daga rabi'i an abi dharr yanzu kuma sami'tu rabi'i yuhaddithu an zaid ibn zaiban zuwa ga abu dharr kaga an kara zaid ibn zaiban tsakankanin rabi'i ibn khirashi wannan da ya taba yin dariya bayan ya mutu dan yayi magana ko da shi da abu dharr al-ghifari to sai akai bincike da bincike sanan da sai aka gane lalle waccan riwaya ta farko mursala ce saboda rabi'i ibn khirashi rahimahullah wa in kana min kibarit tabi'ina kamar yadda al-imam ad-darqutni ya fada kamar yadda ibnu asaki shi ma ya fada amma sai ibnu asaki da kanshi yake cewa lam yasma rabi'i min abi dharr haka ibnu asaki ya fada haka kuma mizzi ya fadi shi ma a cikin tufatul ashraf didda ya hikaito magana da sigatul tamrid cewa waqila innahu lam yasma min abi dharr haka kuma didda fa cewa yuwar ya saurara daga Abu Dharr abu ne mai yuwa domin mene domin al-Imamu Abu Dawud ya ruwaito riwayar da ke nuni zuwa ga cewa Rabi'i dan Hirash ya ji hadisi daga Umar dan Khattab radiyallahu anhu wanda Umar dan Khattab kuma ya rasu bayan shekara 9 sannan da kashe Umar sannan Abu Dharr ya rasu inda Abu Dharr ya riski zamanin Sayyidina Uthman ko an yi haka ta tabar zannan da aka yi da shi har aka ce ya fita daga nan ya fita ya koma can sai a shekara ta 32 ya rasu yayin da Umar kuma ya rasu shekara ta 13 kaga shekara nawa kenan 9 kuma gani to kuma shi Rabi'u ya riski Umar 23 amin sorry 23 yes wannan kuma 32 Rabi'i yayi riwaya daga Umar sannan ya rasu bayan nan kuma tunda har ya riski Umar to akwai yuwar ya zama ya riski Abu Dharr din kenan tunda Abu Dharr din kuma ta'akhkhara wafatuhu an wafati Umar kaga in ya zama ya riski al-aqdam wafatan ko fa bil ahra an ya riski wanda ya mutu daga bayan nan tunda shi ga shekarar da ya rasu shi ma ina fata muku fahimci wannan idan haka wannan mas'alar da al-Imamu Ibn Hajar ya zo kanta a cikin Tahzibu Tahzib sai da ya zo magana akan suwaye Rabi'i yayi riwaya daga gare su da ya kawo Abu Dharr sai ya ce idza sabata sama'uhu an Umara fala yamtani'u sama'uhu min Abi Dharr haka Ibn Hajar ya ce in dai har yayi ma ya ji daga Umar to ni bana gana abin da za a ce bai yu ba ya ji daga wannan so da ya rayu tare da su a lokaci guda da sauransu da haka matsala ce ta abin nan ta ijtihadi tsakankanin malamai sai ce wa in bi tahdithin ata fal hukmu la idan kuma ya zo ne bi tahdithin ya ce haddathana maimakon an in an kara da an to shine za a yi ta tabarzan wanne ne za a karba mai gajeren ko mai muttasil din to idan kuwa ainihin wato ya kara ne da haddathana kamar yadda zai ce an fulani sai zai kara wani an fulani haddathana fulani an fulani ya zama inda aka ƙara da misali Nafi Malik annafi an ibn Umar kaman sai ce kuma yazo Malik haddathana az-Zuhri annafi an ibn Umar kuma gani don yazo da haddathana tabbas wannan ƙarin huwa aula bil tarjih ni bude haddathana amma idan yazo da an kamar yadda wancan yake da an to za su zama suna daidaiwa daidai kenan sai an bincika binciken akan yi shi ta hanyar as-sabru wal-jam wato a binciko hanyoyin ƴan ajinsu na farko ne tukuna a tabbatar Maliku yadda yake riwaya daga Nafi'u kuma yana yi daga Zuhri daga Nafi'u in aka gane to sai a bincika ita wannan riwayar bizzat to ita ma ta samu wannan yanayin ne ya jita daga Nafi'u sai wata rana kuma ya ƙara jinta daga Zuhri daga Nafi'u haka in ya goba ɗalibansa in ya nishaɗantu sai ya ba su wannan isnadin wata rana ya nishaɗantu sai ya ba su wancan isnadin haka sai wasu ka ruwaito wannan wasu ka ruwaito wancan wani ya ruwaito duka idan aka samu haka kuma hakan yana faruwa sosai da sosai musamman a zamanin da ilimi yake da tagomashi irin zamanin nasu na can baya wanda malamai da ɗalibai sukan ji agun junansu su ji agun na sama da su ji agun na ƙasa da su don haka dan ya ji agun mutane mabambanta waɗanda za su su ba da wannan iskaliya a cikin isnadin ba wani abu bane mai ban tsoro shi yasa yake da muhimmanci wajen karanta tarihin mazaje ka san su waye ɗalibansu su waye malamansu su waye suka gamu da su waye ba su gamu da su ba su waye suka san aka san sun gamu da su suwaye kuma ake da tababan ba su gamu da su ba zaka kuma malaman abin nan tarjama ta mariwaita malaman darhuwar ta'dil suna ba da muhimmanci sosai wajen ambaton waɗannan Abul Hajjaj Al-Mizzi rahmatullahi alaihi a tahdhibul kamal yakan faɗi wannan zai faɗi dukkanin masu riwaya shi sai yayi istiqsa'i ma iya abin da Allah ya fuwace masa sai ya faɗa yana yi kuma yana faɗin cewa ga wanda suka fitar da riwayoyin wani rawa an fulanin sai ya sa ramzi kha wa fulanin sai ya sa maka ramzi mim wato wancan yana cikin Bukhari wannan yana cikin Muslim wa fulan sai ya sa maka qa wa fulan arba'a ko kuma rawa an fulan sai ya sa maka ayn wato hadisin na cikin kutubus sita haka yake nashi dalla dalla Ibn Hajar da yabo shine ya rage ma wasu sai ya fadin mashhurai waɗanda suke da riwaya daga mutumin da wanda ya riwaya daga gare shi haka in kana karanta sai Malamin Nubala za su ambata maka haka koda littattafai da suke takaitawa kwarai sai an ambaci malami ɗaya biyu daga cikin malaman wannan mutumin ko ɗalibi ɗaya biyu daga cikin ɗaliban shi in ya so a ce wa tabaqatahum ko wa tabaqatahu ko wa amsalahu wa da makamancin haka dan idan ka san tabaqat na mazaje da zara an ce yana da riwaya daga wani da sa'o'insa za ka fara tunanin suwa ne ne sa'o'in nashi ina fata mun gane wannan shi sai yake da muhimmanci kwarai da gaske sanin waɗannan abubuwa ga duk wanda zai hulɗa da hadisai wajen takhrijin su yace wa in bi tahdisin ata idan dai ya zama cewa ya zo ne da haddathana fal hukmu lahu to hukunci anan nashi wato shine za a karkata izuwa gare shi a ce shi ya fi inganci ma'atimali kaunihi kad amala an kullin sannan kuma za a fara tunanin yiwuwar ya zama cewa ya ji shi daga kowa daga cikinsu illa haisu zida ya ji shi da kowa daga cikinsu illa haisu zida sai inda aka kara waka'a wahaman haisu mazida sai inda ya zama an kara wa wahman ya faru da kuskure sannan in an gano sai a ce kuskure ne daga cikin misalin hadisai waɗanda suka zo da irin wannan yanayin akwai riwayar as-siwaku mutharatun lil fani mardatun lil rabbi hadisin wanda Bukhari ya fitar da shi mu'allakan a cikin sahih ɗinsa Ali ibn Abdul Hamid al-Ghaba'iri shi rawaito shi daga Ibn Abi Umar shi kuma daga Ibn Uyayna daga Mis'ar Ibn Kidam daga Ishaq daga Ibn Ishaq daga Abdullahi dan Muhammad dan Abdurrahman dan Abu Bakar daga Aisha radiyallahu anhu to cewa dai am mis'ari kari ne wanda wani mai riwaya ya kara wanda sauran masu riwaya ba su ruwaito ba daga Ibnu Uwayna sun ruwaito biduniha wanda yazo ya kara din shine kuma yi malam Musa Bukhari shine ya kara wannan daga Ibnu Uwayna dan haka sai aka yi tunanin ko wahani ne amma sai aka samu an mushi mutaba'a su shu'uba daga Thauri sun mushi mutaba'a da su Mus'ab ibn Mahan shi ma daga Thauri sun mushi mutaba'a dan haka sai zama aka ce ambatan al-Qasim fihi Qasim dan Jikam Rahman Jikam Sayyidina Bakar wasu malamai suke ganin cewa ba mahfuzi bane akwai dai ire-iren waɗannan misali da dama to yace ma hatimali kaunihi da yuwar cewa shi kaunihi shi wato ar-rawi kada hamalahu an kulli ya ji daga kowanne al-misali shine Ibnu Uwayna yake cewa na tambayi Suhayl ibn Abi Salih nace mishi inna Amr ibn Dinar haddathani al-Qa'qa an abika Abi Salih an Ata ibn Yazid bi hadisi kaza wa kaza nace mishi alga ta malam Suhayl ibn Abi Salih malamin su ne su Ibnu Uwayna sai yace nace mishi alga ta malam Qa'qa ya bani hadisi daga babanka Abu Salih daga Ata dan Yazid Ibnu Uwayna yace warajautu ay yusita anni Suhaylan rajulan huwa al-Qa'qa fata na shine Suhayl yanzu ya bani hadisin daga baban shi na san ya da riwaya daga baban shi yanzu Qa'qa dan ajinsu Suhayl ne ina so yanzu me yakon ya zama daga Suhayl daga Qa'qa daga baban ina so yanzu in ji daga Suhayl daga baban shi sai yace mini sai Suhayl yace mini bal sami'tuhu min alladhi sami'ahu minhu abi ni ma ina da riwaya daga wanda babana ya ji daga gare shi wato yanzu zan cire maka hatta baban nawa kenan yanzu zan daga Suhayl daga Ata ibn Yazid me yakon daga Suhayl ibn Abi Salih an abihi an Ata sai zama daga Suhayl daga Ata ibn Yazid to kaga kenan yanzu Ibnu Uwayna yana da riwaya daga Suhayl daga baban shi Abu Salih daga Ata yana da ita kuma daga Suhayl kai tsaye daga Ata dan Yazid ku mun gane kaga shine ma hatimali kaunihi an kullin hamala an kullin minhum riwar cewa ya koya daga kowa daga cikin su to irin wannan ihtimalin yakan karu sosai da sosai idan aka san cewa dama sun yi tarayya akan wasu malamai shine irin wannan din Abu Salih ya yi tarayya da ɗansa akan wasu malamai irin kamar yanzu Abdurrahman ibn Abi Hatim ya yi tarayya da mahaifinsa ko mun gane mahaifinsa Abu Hatim al-Razi akan wasu malamai ina fata mun fahimci wannan kamar yadda misali ake samun sahabbai da ƴaƴansu duka sun yi tarayya a matsayin su na ɗaliban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Umar da ɗansa Abdullahi Abubakar da ɗansa Abdurrahman wani da ɗansa wani ga sunan da yawa ana samun irin wannan tarayyar su da dama musamman idan malami ya tsawon zamani yana ta karantarwa ya karantar da jil sai kuma suka haifi ƴaƴa sai aka saki turo masa ƴaƴan sai ya karantar da su sai suna tafiya makarantar tare da sauransu ire-iren wannan kamar yanzu malamai islamiyya za ka ga wani ya karantar da wasu mata sun yi aure sun haihu ya karantar da ƴaƴansu su ma ƴaƴan sun yi aure sun haihu an kawo musu jikokin shi kuma duka yana ta malamai islamiyya za ka sai ga da kakarta da mamarta da jikarta duka ɗaliban shi duka ana ta malam malam tun yana muzurai har ya dawo ana ja mishi gemu ana ya zama kaka sai ka ga dukansu suna labarin ai malamin su ne zuwa ya karantar da ajiyal min at-talaba ko mun gani ajiyal min at-talaba ya karantar da su sai ya ce wa fi zainil khatib qad jama a cikin waɗannan fannoni guda biyu duka al-imamu Abubakar al-Khatib al-Baghdadi qad jama'a ya tattara litattafai kusan mun an sha ambata a baya cewa Khatib al-Baghdadi babu wani fanni sai ya zama Khatib na da litafi akan shi a fiye da guda 80 kowace mas'ala kwaya daya da za a yi mata dan babi din nan shi sai ya mata litafi to akan wannan al-mazidu fi mutasal al-isnadi da kuma al-mursal al-khafi dukka Khatib yana da litafi littattafan guda biyu sunan su at-tafsiru li mubhamil marasi at-tafsiru li mubhamil marasi akan al-mursal al-khafi akwai kuma littafin tamyizul mazid fi muttasil al-asanid wanda shi kuma shine akan mutasal asanid gashi me wannan taliki yake cewa wa min al awwal nuskhatun fi iskoria bi raqami 97 wa 500 wa alf ittisal wa tartib al nawawi wannan na farkon shine at tafsir li mubham al marasili akwai nuskhasa akwai makhut dinsa manuscript dinsa rubutun hannunsa a iskoria kun tuna iskoria ko wato wannan mutaf wannan gidan aje kayan tarihi da aje da makabarta ta royal royal graveyard makabarta ta sarauta a birnin Madrid na kasar Espania kamar kilometer 40 da wani abu a wajen birnin wanda tsohon gari ne da tun zamanin Andalus ta musulunci aka kafa wurin kasuri ne wato fada ce ta sarauta bayan an kori musulmai sai aka mai da shi muthaf aka mai da shi museum ana aje kayan tarihi zane-zane ragowan abubuwa na yaki da kujeru da abinci da gadaje wuri ne babba sosai yanzu haka ma'aikata ce mai zaman kanta shi yake ce mishi iskoria wato kaman kace royal museum to a wurin akwai littafai bil mi'at bal bil alaf na musulunci wanda suka mafutat in kun tuna ya gaya mana cewa ya je wurin bincike shi wannan malamin sanin makaranta asalin mukaddima malamin musulunci hanyar suna zuwa wurin bincike dan neman mafutat kuma da ake zuwa leading a kasar abin nan kasar Portugal Holland kai amin leading a kasar Holland ake zuwa kuma har America library na Congress na America ana zuwa neman mafutat ana zuwa wurare da dama haka Berlin a Jamus haka University of London School of African and Oriental Studies da makamantansu to ya wannan malamin ga alama ya ga wannan nuskar kenan a wannan wuri na kasar Spain wanda in ba na manta ba an gina shi an maida shi museum tun a shekara ta 1533 wannan ta Grigori yayin shekara 600 kenan ko makamantansu wanda suka shuɗe bai ce ya ganshi a wurin bi tartibi wa ikhtisarin nawawi wanda nawawi ya mishi ikhtisar ya rairaye shi ya ciccire isnadojin sannan ya mishi tartibi wanda yake mai tsari ba yadda shi khatibul bagdadi ya ainihin wato ubashi ba wallahu ta'ala a'lam kuna ganin sai mu saurara a nan tun da kan gaba ne idan Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi akan ma'rifatu sahaba wanda babi ne mai tsawo da masailu da yawa a cikinsa don Allah ya kai mu sun tashi anan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk